yake daukaka daukaka kuma shine ya aiku manzo mai maka da nagartaccen addini islamiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
da dasira aminci Allah wahidu ummu kutar baban Kasim Ahmadu mai daraja ma'aiki Sidi Muhammadu baban ummul kursum khairul anbiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
bari in bai da sahabbai fa akwai martaba su suka taimaka wa da mace duk tsanani fa samsan ba su kyale shi ba sun bi rasulukan hanyar islamiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
baban Aisha Siddiqu Abubakar baban Hafsa Faruk Sayyidina Umar abocin sabar Haidar Sayyidi Almaza Janjiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
ya Allah gare su ka karo ni'ima da ragowar sahabbai duka sun sallama sun bi rasul sun wa islam kaji farar wallakiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
ya jama'ar musulmi nayi muku sallama baitoci na yowa baban Fatima haske bisa haske ni'ima bisa ni'ima al-muhtar da mabudin sukai sansani dukkan duniya shine da farin jini gashi da juriya kun bayyana gaskiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
annabi Ar-Rauf Rahim ne mun sani Allah ya kira shi hakan kuma mun gani hakika dukkan mu'mini dole ya kama hanyar angon Mariya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
manzo babu shakka dangi kunjiya ya yo juriya kan bayyana gaskiya yau ga musulunci har Asiya da Europe Latin har lardin Afrikiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
annabi baban Kasim manzo munzali da amana aka san shi akwai kyawun hali ga iya mu'amala ga kaifin hankali tausayi jagoran gaskiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima muktar mai gaskiya
Thank you.
akwai wani kajiya na rodar jama'a wai su bi Allah daya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
mai daraja ma'aiki sai yayi murmushi sai yace mata aini ne san ba fashi take abun matar nan fata amsa mishi ta bi hanyar Allah babu batun turjiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
hanyoyi da yawa manzo almasu dafa yayi da'awa har yaje birnin Taifa a Madina musulunci kuma ya karfafa har yau gashi ya kewaye duk duniya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
ba shakka manzo da akwai kokari gwan aikin Allah san baya jinkiri duk sanani kan addini zai hakuri shi da sahabbai manyan bayi kunjiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
ya jama'a mu rike hanyar almusu dafa mu yi koyi so mai kyawun sufa mai soyayyar baban Fatima musu dafa mu zama masu halin kirki gaskiya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
duk mabiyan manzo lallai ran lahira aljannar firdaus da tafkin sara nan zai jefa ciki ga tafkin madara sakamakon biyayyar angon Mariya
ya na Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
makiyan manzo ku jahannama ko hawiya kaji makomarsa cikin can ciki zai tsaya sam sam babu shi babu